tara ukira studio kalangu hangan kai kulu hunkuna alamisu girizan barhin kadwaran kicindin za december hando girboran kicindifa alasar guri iddu irzan kin albahare alwato nu kaga to kan ai zainab abdu da tonen da arandu labarai bungainiya hunkuna irsin tinda kala apaka niger sata kan na wasu fabujinai da labarin ko kwayan fai labarin yan fuwaisi susubono batote ne nyame inga irmu koy birnin konni ba zaga kominora kan nigeria hijire zayan goga kada himma idin ma bayan wo goga kwar koyo lakkale tunandi fahama yi tonton ne da kaina irin kun bon fere sigiro ramu irsalan kala irs koy kala fabirgi ka irsalan so steyan wo bo hunkuna december hando girboran cindifa afrik labar no kai kunda niger wono apaka niger na labar no yan fuwayinu wasu bon fabujine da labar no ko kwaya apak niger gaba ngam niger labar no kai dum igoyoranu aisa alfari apak niger kunda borfu sanai ne yakan hasan nur tonan dirdo
cher partner media
ir hangasin labari kampane kan ir dai gugwe kam ga cher kan baga ir labar ci kai kan yan gogu bon fieranu madu jingai goyo ga sande an bogi se yadin mono im sidir nyan bo kulga magano ir goga no was fab yangine da mo labar ci ko kwa yizian gaksina wogu to mu labo ganda ha labari kampane du fayan sintina sigun kala radio television ai labari tri da dawo ta ho bon wane kan jama'a ga hangan gwamnati wannan da wankan yangon gai bongo haika fabujinai ingai borzongu hinza da gwai kwai zongu hinzuno irgizaban labo ganda hakka labari kampanaisi kimi asiwasa amma irgbanu irmu kokar amto labo labari kampanai
kurdu Niger avec l'appui de nos partenaires
sannan matkirin ki da labarai bungaira nodin an buta kauya kan go ba zaga kominora hijire ziyan kan go kafun nigeria kan zuru izufut malfuko yace gode ga kanu kauya ne kan hijire zai dimma ba da ba kwara borai dimma alhali kan ne ga gungine ga hinga kande igorara sande waka alhaji nuhu haruna kwara koyo ci asman musa arzika seniya
munan muna kilo guda da rabi da
iya newo irsi kal hilo se kilo fo de jarcine din to ri kwara me ngono nzuli de ndikam bahare kilo fo de jar hinno ni te kalmu fu nigeria labora to kwara kul kan goyi jarga ini sai ikuno ye irmondo gore murado kai kabanda mo de ci farmu agomo yidi bata mai jara kulno izu te kan gore di kidira ndani ri ganjirim ko kafa irgol sine wo sanisi bumbono sannanu akan go girbo ngai hau dinin de boru waran zano jingar charbande din zakku guna kwara zai si ba i wai ira waran kakanci ndi kulwe wayenu yadi no we bore do haram hey we bore bun bono ga bagumu da mal bore we cindo ko ga men wari ce ci afu yan mo ga ye gallera im fu ko goy da waina kan hankali du im kan ni gal mi yale si
abin da so ga musu su kama iyalin su
mai nasarwa ko mino ko mita kan ga hagoi da sasaban diyangai na marga sigiri hijire zai gin bore da kwara izai gin bore gamara margadin mana gati im tunda hinai fitine kan ga hin gufur kan bu hin ka gamara si da mu im e kergama di kerdi yan wo ga ban diga tonto fahama kan Musa Bukar komita da rabar fonuma mai Idris Senia
gurin ma da muka sa gaba ba wani abu ne
murado kai inda yirgin da gici wafa kai mata kure yin kagamara sannan ko rabore shi zai gama noya hijire zai kunda kunda kunno yirgo fa kare da ko rabore mu yirgo fa kare dai irin da sabu sina ib gamma ga ir kundi yin mu dukar bande mai na sarwara almulma mu gurbani gore kan ga dumi tinda mu daru gunumu manti ba hijire zai nogo irse ne won bai na sarwara bore no kai yiga kafu ikunne wo dai ni tun kidira yadin gari kula fallon kanu irgo mo ko songun di cer ngwari ga la sabu jangaisi dirgo gusa langi di cer mera irgo to woka e da irgin bonkadi irko se bore mi hin sur ke ceddi im bondu mo jin bore se kadu la kalkane irgan botara mo ko di gina
musamu dai zama lahiya e wanta kai ci gaba
tawiyan mo manti kala zanka kul alhakunu annama niger labo batam cin dora alhako din timman yango ku bai da sandayya sandai din gazan kai kyau tafar sanga faskar falakawa kauya kango kalfu departement ara ta uganda rano lokolize fo goga dede irhanga sino mutari muhammadu si
matsalan mu bamu da abin karatu
sanda kir goga digiti irsin da hai kirga chauda koi ne diga ba im haifo dai kaldine hayhaye mudandan kiraga kandi im koi gadi haikan gaibi na hagati ai mu kwanda chau yango digini kalai mu te doctor ai ba imina ngai mu chau zama za izu waito class iduni ga ka lokol ga hi jandi ba ga ba chau yango nu isimora amu chau haireye ga hi jandi halai ga koi lokol kaddai koi ga har gurgina hanfoya ai ga koi di hinai hanfoya ai skoi di hinai amma da pompi gono nu dognai giti
akwai sauki kuma sai ka zo rija ka tuko sai kai leta
hal kason cewo fannora tawon yan bata moran cin iddu kan go alert department arabo inspector ne kan haran afollo no gogoy gwamnati hina janga damu bore kan kan go fannora janga bandan tambayon no gati sandajin sibilu wo kan cewo inspector ahmed megada ci usman umar senior
bisa santar wajen 26
albere ke wanda yankal waran kicin da iddo kin kai gogala sabura a fallon dai no iddo kan feri sin tin ka goy kalmono kan si kal gogalam go minora dai ne walid komino kaira hal ka sun wasu jiro kai su kan gonan dibon irgo dai hangane gano bore hendi kan sin tin bumbu ke wanda yan fodi mi kan go wanna go ni gogite jirbo ta kin ni gucew da hantum ni gite diban im ke koy gosi im yake no bon fere fo koy ne tirko kayan war sudin dingi im cerai bon gapor zami no gojineyan im kokogorngay bongoreira burweta chafo sino ni chewo sintinda alburedi bagum irani gito borwechi ninka ko borwechi ndugu wukayan chindi kurwe boyano tubarakallah
ba su wuce 12 zuwa 15 don sauran duka mata ne tubarakallah
tawo ganda ga hanbani saruso na sobor wiyan sigiri kwara dingu windantara safar da yan wudin mana gati ima sobora zabu kwarara sangamat kan saruso gin borai na cida wukan illo sahiru tawo de respa labaran di kwa ci Idris Adamu senior
mu yaki sabro
ihmu gurjey da sobora wone giti wankan irdan gini zama sobori no ge magi zo do ho dan borga he magi zo do ho cir ga bayde he magi zo do ta jo kan sigine deng zama sobori dumo kan sigine metri ingo woki ni ga zar ga na ga bornama wadin fondara no irna ni sambu kan ga safariyan sai kwagara irna safari da golaleira nan ga kanya hare ga morgu nan kanya gondu subu irna safari sai da mu koi ne gwamnati sahu sayi da sagu sai kayan gungay bungoyiga safaro sayan ubanda borai himgu batunu guguhin kakkoi guguhinza hali jingai jinai firi
magani yaru go ya tsade hakkin ke da mutane su fara bude kayan su
te sau kurkai kunda aren ne ingai marga fowate kan ingai borai gu kubai da sandai yan kurkai kurai batamai da burtalai do toyan fannora ardo lalbi te sau aren no gin borasan ne ne yakan iliya mumun tonan dirdo
mun gaza ganewa
akwai ihsi ga faham nan gugona ki ka kurkaisi inir labaran da bumbo kan projet foga kaga nan gu hansi giri ta cika amma me kino ga giri waran kane ya halga kason hay kulmanti yadin ga wane ga chapkan inir hilano wal mo ga bidani gogi chabeksi ine kan kurai batamunu amma me kino ga alfaraino goga na fanda zaga yanno ir gogu gurjay imir no nan gu ir go bon hawaira zam ihsi bainan kirga ganan dir almane Nigeria kurkai bumbu singai wan hawai din makan gone wo bai irga ba im goy da chimi im batama woye tirsi diga ba imne irmu goy da kit fondai
in yaso ku ce mu kiyaye doka
kokor bandawo mata mai kalkoye gogin he dingai moto pompai dingai harika yan tuyei zai tare kan na kasan dai wadin kan gogoyodin kan ga arzaka dan tafar alfarfoyen dirmo fonnora mata mai kalkoye gin borai gin bora mai gari siraja ce ga ko gwamnati ga amige ban tambe ga duga fannu fa ba ngai kauyara wakati Habu Sarki Salisi ne
kamar yanda aikin kwari na bana
haran jofurmu walai ne kalgoye man sintin da gabi har cin da yamma sune da goji ne cin do zai tara mu kakaton tuna ga mi san dai kan gogirgoye tafar asani gogin ha gwamnati ga am kambanan kalgoye teresi san ku bin dai haran zamin gai borwaira in zahin no gogoy iya kursin da kamba da bunur kan gisintin afoyen wo ba ko kurmi no no rike kiya yadin ga gwamnati ma no kir banda tambe goyo za da yango maga labi zai mu duwa na fakin ga me yana
umma dai wanda suke nan za a ci moriyal abun a gulguje
sohon kalir bon fere sigiro sosteyan go fabrique commune kan go bobay departement ra go nyangera godin no borbo buga na fanda ga duga farmo ko bandi annama dai godin ga lamba irwin dan taga sangamat kan commune mero na fahamandinda Amadu Amadu Saini da Ummu Umar Gamara Fakaraniya.
Monsieur le maire, so safan siyan woki gogiti a ran won kominora a gonda lahaniyan kaga kan da irwin dan tasi.
L'extension du natron a vraiment des conséquences énormes sur l'environnement.
So saka yan gonda sandai biyan kaga shan irwin dan tasi. San kubin woka himayar mukoran ngiti kan talibiri yanno. So sa toni wobun boturi bo ni gateda aseno sa suka kai go furo saje kan yirgo go botunra ko korbande wo binde e go hal kure batamaira ka turi keke hunkun wodin nan turi dum bobo dare sa jora fari bobo mulla be gabe zabu akul mo suka yengo maga dam goino kan site kalanda turi
du fait de l'activité de l'extraction de natron parce que c'est une activité qui ne peut pas se faire sans le bois
sank foyen narin goga sambu misawo bonziyan fondara
pour parler au problème de l'environnement.
Irwin nan ta sande bonzo yango fondara iduga kisine yan irgomu ga kisine ton ton cici yanga kangana irma anne mai alanda bi yango kan gogate gayi zamir sindi hina kan su saka yango woganji zakar zakno bore gogudu ara ana fondo fermo ni jella bizu bobuse in gogudu halal kan ginge murade firi emni da gofur la boza da yan fondera amma ai milikan ahimano in fanno din sokon ka banda tambanda zamani gojine yan kangana misina fondo turi bobo su saka yango ga aseno irha irga kisine kai ga Ali gini kudu ise zamani fe mai kan yan gwedo waina waran kan gima da yari yanci ne imdugu faida turi toni yongo ce yanno kan irgo gu tonen gax ne ko mai da medo imbe kan goino kan webre no hansa gona ga ngai no bagun su saka yan ora da mun ga no go wana webre mono kan go kokarin gam duara hankan ngai ba fune bore yandi
elefant c'est elles qui sont détenteurs du savoir faire et ce sont ces femmes qui se bat pour avoir de quoi survivre
studio kalangu hangan kai kul neno irkagto hunkun albaharemi arangin gigir wan albahare dirwon bon feresi gire hangan daran ke lamba hinza ihin kadi guabo daran wan enter lamba irwon studio kalangu sigir gire mu da irwon play store fonda irgara nan de sigir bero kan musa hasan gatunan darandu
Studio Kalangu Sijirai.
Nyamai Kwara.
Alternative Jindabo.
Lamba Wega Kindega da Tomita Kyabo.
Zander Kwara.
Radio Shukura Jindabo.
Lamba Zangundo Ibu da Tomikuabo.
Doso Kwara.
Radio Farha Jindabo.
Lamba Wega Kindinkabo.
Tawa Kwara.
Radio Tambara Jindabo.
Lamba Zangunda Iyabo.
Filinja Kwara.
Muya Talaka Jindabo.
Lamba Wega Kindugu. Tarufobo
Difa Kwara
Radio Amfani Jindabo
Lamba Zangobo
Agades Kwara
Nomad FM Jindabo
Lamba Zangunda Fo Detomine Yekabo
Dilberi Kwara
Radio Tebonse Jindabo
Lamba Wege Chindiye Detomine Guobo
Maradi Kwara
Radio Garfwa Jindabo
Lamba Zangunda Iyabo
Arlit Kwara
Radio Ikokan Jindabo
Lamba Wege Chindiku Detomine Dafo
Studio Kalangu
Studio Kalangu Sijirai Agades Kwara
Radio Saharabu
Lamba Wayaga Chindi Iye
Arlit Kwara
Radio Kawasenbu
Lamba Wayaga Chindi Tachi
Jinjimi Kwara
Radio Dilerembu
Lamba Wayaga Chindi Yaga
Kabalewo Kwara
Radio Mambiobu
Lamba Wayaga Chindi Yaga
Doganduchi Kwara
Radio Dalalubu
Lamba Wayaga Chindi Kadu Tombizo Di Hakubu
Walam Kwara
Radio Barubu
Lamba Wayaga Chindi Gu Tombindafu
Tera Kwara
Radio Liptakobu
Lamba Wayaga Chindi Haku Tombindi Iye
Dakoro Kwara
Radio Muriam Dakorobu
Lamba Wayaga Chindi Gu Tombindafu
Nyamai Kwara
Radio Scoot Kango Kwartajibu
Lamba Wayaga Tombindi Yaga
Madao Kwara
Radio Sarauniabu
Lamba Zangundi Hinka Tombindafu
Tanut Kwara
Radio Damergubu
Lamba Wayaga Chindi Yaga
Studio Kalangu